أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدها كبرك مدسادها وأن مسلاتي ميتارة البركة Masjid Usman bin Affan dan cigaba da karatun muna rijalun wa nisa'un haula Rasul sallallahu alaihi wa sallam wala fa wa Sa'd Yusuf Abu Aziz rahimahullahu ta'ala wannan shine majlisin muna 115 a cikin karatun wannan littafin muna 26 ga watan da bakwai shiddade 26 ga watan jimada ula hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda daidai da 27 a kalandar bature ko watan 11 a kalandar bature 2024 idan ba manta ba sati da ya gabata mun gama shakhsiyya ta 35 shine Salim Maula wannan Abu Huzaifa bin Utba Salim Maula Abu Huzaifa shine shakhsiya ta 34 Abu Huzaifa bin Utba shine shakhsiya ta 35 sati da ya gabata mun gama shi ko Abu Sufyan ne shine shakhsiya ta 35 Abu Sufyan bin al-Haris sayyid fityan ahli janna kenan Utba wannan Abu Huzaifa bin Utba shakhsiya ta 34 shi kuma Salim Maula Abu Huzaifa shakhsiya ta 33 yau insha Allah za mu tashi shakhsiya ta 36 shahi na 239 wale yake cewa Ammar bin Yasir Ammar Yasir Imam Ahmad bin Hanbal ya hutar da hadisi a cikin Musnad Inshi Musnad Ash-Shamiyyi hadisin Khalid bin Al-Walid wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man aada ammaran aadahu Allah duk wanda yayi jayayya yayi rikici tare da Ammar to Allah yayi rikici tare da shi wannan shi yake nuna maka lalle Ammar innan ba karamin matsayi ba gare shi ba abun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka a cikin wannan addinin wannan shine takin da malam ya kawo na wannan sahabi yarda Allah shi tabbata a gare shi abin da yawa kana tare da shi da Khalid yarda Allah shi tabbata a gare shi Khalid bin al-Walid sun zo wani abu ya hada su tare da Khalid gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda da kai riwaya nan gaba da malam zai kawo riwaya Imam Tirmidhi ta sha bamban da abin da yawa kana duk da kasancewa hadisar daya ce ita riwaya ta Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani abu ya hada Khalid da shi da Ammar Ammar ya kawo kahara gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kasance Khalid gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kaurara maganganu akan Ammar bin Yasir wanda ya kai Ammar ya kai maganganun ya gaza tahammulin shi har ya kai hawaye suke zuba a idanuwan shi sai Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya daga baki yake cewa man aada ammaran aadahu Allah, duk wanda rikici ya hada su da ammar ya nema ya ci mutunci ammar, to Allah shi ma ya rikici tare da shi ya ci mutuncin shi. Anan ba wai tunda waccan riwaya ta Imam Tirmidhi ya kawo yake cewa wa man abghada ammarun abghadahu Allah, duk wanda yake ammar yayi ya nuna adawar shi tare da ammar, to Allah shi ma ya adawa da shi. Karkashin haka kullun nake cewa shi al'amarin addini duk abinda bawa ya riga ya mika wa Ubangiji yayi dan Allah, to wallahi Ubangijin shi ya sani, kuma Ubangijin zai sakanta ne. Wayannan mutanen ba wai abai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ji a cikin shi idan an taba su ba, saboda sun bayo wannan addini iya gudunmuwa, sun tallafa, sun ba da rayukansu ga Allah ga manzon shi, kuma albarkacin sa addinin nan ya kai yanzu muke cin muriyar shi, muke yin shi, muke karanta shi kamar yanda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malik yace wa man huwa, wane ne wannan sahaba? Innahu Ammar bin Yasir bin Amir al-Imam al-Kabir, shine Ammar dan Yasir dan Amir, jagora wanda yake babba bangaren fiqhu, bangaren jagoranci a cikin al'umma, shine Abul Yaqzan al-Ansi al-Makki ahdus sabiqina al-awwalin, wanda yace al-kunyar shi da laqabin shi al-Yaqzan, laqabin shi kuma al-Ansi al-Makki ahdus sabiqina al-awwalin, dai ne daga cikin waɗanda suka yi gabaci wurin shiga wannan addinin namu na musulunci. Mun sha hadatin shakhsiyya ta harko Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi, ba karamar fadala bace ba a ce wani lokacin da addinin nan yazo su ne na harko wanda suka kama wannan addinin, musamman me zai kai ya kawo ba. Haka ba karamar daraja bace ba a ce a garin ku sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo dan ta kawar da bid'a da abinda muka tarar da iyaye da kakanni suna aiwatarwa, a ce ku ne na harko wanda kuka kama ta, kuka tallata ta, kuka yada ta, har ya kai mutane suka fahimci ina aka sa gaba, ina gaskiya take. Wayannan sahabbai wanda suka gabaci shiga addinin musulunci, a kullun zaka gani Ubangijinsu yana yaban su. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala, wai wannan kamun ba wa'inda ba ma fa ayi lisanin wa'inda suka musulunta ba, kamun azo ma garin Makka, kamun azo garin Madina aka yi jibin goro da wa'inda suka musulunta a can, da wa'inda suka zo suka musulunta a garin Madina, kamun ayi fatahu Makka, da kai da wanda hidda aka yi fatahu Makka ka shigo cikin addinin musuluncin nan, darajar ku ba za ta zo dai ba a gun Ubangiji ba. To haka waɗanda suka shigo ana mutum ɗaya, ana mutum biyu, ana mutum goma, aka kai mutum talatin, baya yiwuwa ka gama darajarsu da wanda sai da aka samu daula ta musulunci aka zamna daram daƙam, sannan ya ce ya shigo musulunci, kuma shi ma darajar shi ta yi wanda sai da aka yi fatahu Makka ya shigo cikin addinin musulunci. Shi ne yake cewa wa kullum wa'adallahu alhusna, amma dai da wa'incan ɗin da wa'innan ɗin dukkansu Allah ya musu alƙawali na gaskiya, alƙawali kyakkyawa, alƙawali shi ne Ubangiji za ya sa su gidan aljanna. Amma dai daraja wannan ta sha babba. Su sanya Ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake nuna mana hali na wannan halin da addinin musulunci ya samu kanshi lokacin da aka aiko shi, yake cewa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, yake cewa wannan addinin musulunci ya fara ne a matsayin bako, wane da wane da wane su suka kama, aka azabtar da su, suka tallata wannan addinin, suka isar da sako, yake cewa kuma haka ƙarshen zamani haka addinin za ya koma bako, wanda ka ganshi ya rike addini sai wani da wani, wani yana jin a ce mai wai shi mai ruko yayi ruko da addini, yana tsoron ya shiga cikin sa'annin shi a ce a kalle shi ya daga wando, yana tsoron a ce ya burge mu, yana tsoron ayi kaza ayi kaza, yana buƙatar wani abu, yana tunanin in dai aka gane shi wa ahlu sunna ne ko kuma su suna da tsatsauran ra'ayi a cikin addini, a addini ko babu tsatsauran ra'ayi, masala ta addini qala Allahu qala Rasul ne ko kai ko ka bashi babu tsauraran ra'ayi, wanda yace za ya tsaya ya bi dokokin Ubangiji sau da kafa shine wani shaydani za ya ringa kallon shi ya ringa cewa wannan tsauraran ra'ayi gare shi, yake cewa to fatuba lil ghuraba, duk wanda yake bako addinin nan lokacin da yazo lokacin da ake rewa alike wayan wannan addinin su suka ce sun kama wannan addinin za su yi riko da shi 100% ba sa jin tsoron wani mai zargi to a lokacin nan mali banza Allah ya ce madalla da irin wannan mutane Allah ka sanya mu daga cikin su to wayannan su Ammar suna daga cikin wayannan mutanen ahadus sabiqina wanda ana tsangoma addinin nan ana kashe mutun dalilin ya ce Allah shi kadai ne suka yi imani da Allah yake cewa wal a'yanul badariyin kuma sune eclairer manya wa'inda suka tahi yakin badar aka gubzar da su yadda riwaya ta zo Usman da Ammar ba sa daga cikin wanda aka gubza yaki da su amma dai da su da wanda ya tahi aka fafata da shi dukkan zuladansa daya ganimar da aka ba wancan su aka ba su al a'yan sune eclairer wanda sune za su kalkado rahoto su kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma hiyashi ita ce Sumayya bintu Khubbat in ta tambayiwa ce Sumayya ya Khubbat awwalu shahidatin fil Islam horkon matar da ta yi shahada a cikin musulunci kamun a kashe mijinta aka kashe ta kamun a kashe Ammar aka kashe kamun a kashe Yasir aka kashe Sumayya shi ya biyo bayanta cikin mata wadda ta fara yin mutuwar shahada ta bada ranta akan Allah da manzon shi ita ce Sumayya cikin ko maza wanda ya bada ran shi akan Allah da manzo shine Yasir shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sabaran ya ala Yasir fa inna mau'idakum aljanna hakuri ya ku yallai Yasir gidan aljanna shine makomanku Allah kara Allah sanya mu tashi tare da su Allah taimake mu da makwabtatar su a gidan aljanna yake cewa fa an mujahid qala daga mujahid yarda Allah daga mujahid rahimahullahu ta'ala yake cewa awwalu shahidin kana fi awwal al-islam harkon shahidi wanda yayi mutuwar shahada a harkon musulunci nan yace istashhida ummu ammar sumayya ma'ayya ammar sumayya bintu khubbat ita ce harkon wanda ta fara yin shahada a cikin wannan addinin namu na musulunci yace ta'anaha abu jahl bi hirbatin fi qalbiha Abu Jahal ya soke ta da wani mashi akan zuciyarta anan ya soka mata Allah ya mata rasuwa ta yi mutuwar shahada alkhirba shine dan mashi wanda ake mai tsini daga sama wanda idan an soka yake soke abinda ake nema a soke shine ake kira da alkhirba qala az-zahabi Imam Az-Zahabi yake cewa wa hadha mursalun hadisi ne mursal a cikin Sirrul A'lam yake cewa kana Ammar radiyallahu anhu yu'adhabu fi Makka Ammar bin Yasir ya kasance ana azabtar da shi a garin Makka hatta la yadri ma yaqulu hayya kai ya huta daga hayyacin shi bai san ba abin da yake furtawa ba azaba ta kai azaba yake cewa wa kaza Suhayba haka Suhayb ibn Rumi yana ɗaya daga cikin wanda aka azabtar da su a garin Makka suka huta daga hayyacinsu musan ba abinda suke furtawa ba yace dalilin haka ubangiji ya sabkar da wannan ayat wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasana yake cewa tabbas kaga waɗanda suka yi hijira akan ubangiji ba dan wani abun kasuwancin su ba ba dan wani neman ba wani matsayi ba ba dan wani abu na rayuwar duniya ba kurum sun yi hijira ne dan tsira da imanin su su tayi atada ko a tallafa wannan addinin na musulunci ya samu isa inda ya kamata ya isa yace bayan an zalunce su yace akan Ammar bin Yasir da Suhayb bin Rumi akan su ubangiji ya sabkar da wannan ayar ubangiji yace musu lanubawwi annahum fid dunya hasana a wannan rayuwar ta duniya zan mu jiya musu dadi zan mu tabbatar da su akan rayuwar nan ta duniya mu jiya musu dadi yace kuma wala ajrul akhirati akbar kuma ladan da za su samu a gobe kiyama shine yayi alkhairi kuma shi yayi girma yace law kanu ya'lamun da sun sani abinda ubangijinsu ya musu tadabi a gobe kiyama malai kawo yake cewa fadailuhu fadalan wannan sahabi Ammar bin Yasir yarda Allah shi tabbata a gare shi نهار كويكي تيو عن عنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة تشتاق إليهم الجنة علي وسلمان وعمار حديثي لك عنس يرد الله اشتبت أغريش إمام الترمزي يهترنا حديثا حديثي نيوانديك حسن غريب هكا أتين إمام الحاكم يهترنا حديثا شما ياتي حديثي نيوانديك إنغنتتي Anas bin Malik yake cewa lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa yake cewa salazatun tashtaqu ilayhi bil janna mutane guda uku aljanna tana shauƙin su shigo ta su haɗu da ita su shigo ta tattaka su ci daga cikin ni'imominta kaga wannan ba karam ba daraja bace ba ai ko gidan gwamna aka ce yana shauƙin ka shigo shi ai shi ma ai wata daraja ce wanda ta sha mun banda abin da faranta na aljanna aljannan nan da ubangiji yake cewa arduha ka ardis samai wal ardi fadinta kamar fadin sama da ƙasa wannan tawa ce ta ni kadai ba kuma takan yi a bani guda biyu takan yi a bani goma takan yi a ƙara mini takan yi a ƙara baka yake cewa to mutane guda uku aljanna tana shauƙin su riske ta su shigo ta yace wa'annan mutanen guda uku sune da kai Aliyu bin Abi Talib siriki ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama khalifa na hudu daga cikin khalifofi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan Salman al-Farisi an taccen bawa wanda insha Allah bayan wannan Ammar bin Yasir zan mu shiga karatu kan shi kaga irin gogormaya wanda kurum ba dan komi ba dan neman gaskiya ya bar uwayen shi ya bar garin shi yake yawo yana bin addinin kristanci har ya kai aka ce me ho lokaci ya kai yanzu a ce annabin karshen zamani ya huto kuma annabin karshen zamanin nan zaka same shi a gari ruwa na garin Madina wurare wanda suke da tarin da bilo sai to ya zaya Isa ce ka kama hanya kai yana cikin tattaki ya isa zuwa garin Madina ko ya tabbata da annabin karshen zamani aka kama shi a matsayin bawa Allah da yake da ikon shi ubangiji kullun idan ka kyautata so abun ubangijinka zai yassare maka hanya wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk lokacin da ka gokarta akan neman wani abu wanda zaka cimma dan Allah da annabin shi to tabbas ubangiji zai saukake maka hanyar da zaka riski wannan abu aka kama shi matsayin bawa aka saida shi sai wanda ya kasance aka saida mai ya dauko shi mazaminin garin Madina ne ya tattaro shi ya kawo shi garin Madina yace yana noma he gashi nan ya ga dajja mutane ga sunan sun yi tururuwa an ta yi tarban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na hawo kan da biro har da bado mun san ba ina kallon manzo Allah har da hawo yace abinda ni aka karantar da ni a cikin at-taura a cikin injila shine annabin nan yana da alamomi baya cin sadaka sai kyauta kuma bayan shi da kai tambari na annabtaka a bayan shi yace lo na harko na tattaro da bino na kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gashi na wannan sadaka ce kai tsaye a gaba na manzo Allah yace ku amsar ku ce ku ci sabbai suka dauka suka ci yace to da kai kamshin gaskiya yace wata rana na sake tattaro da bino na kawo manzo Allah yace wannan kyauta ce yace he na ga manzo Allah ya dauka ya sa a bakin shi yace tabbas abinda aka wadi mana haka ne kuma idan ka koma ai manzo Allah ubangiji ya labarta mana ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum sun san manzo Allah sama da yanda suka san ko kamar yanda suka san diyansu wanda suka aiwa yace wata rana kamun ya musulunta sai ya zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamda yana kirda da ku ridain manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ƙasa ya ga tambarin annabtaka a bayan shi yana zamne hankalin shi dai a bayan manzo Allah ya fahimci me yake so kuma ya janye ridain shi ya gani sai zo ya roƙo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mutuwa yayi kalmar shahada Salman yakin Uhud da aka yi shine na farkon wanda ya bawa addinin musulunci gudunmuwa zamu zo insha Allah gaba mu yi karatu akan shi yake cewa na ukun sa shine Ammar bin Yasir wanda aljanna tana shauƙin ta haɗu da su Allah ka sanya mu muna daga cikin wanda aljanna tana shauƙin mu dariya kake ko abu ne wanda bai yiwa eh abu ne mai yiwa hakan yi a yanzu a zaman da muke aljanna tana shauƙin mu kakkamanta fa manzo Allah yake bayyana mana duk lokacin da matan mu a duniya nan suka bakanta mana matan mu na hurul idin suna cewa kalji wanda ya kamata a kyautatawa a me kaza ka gani ho tana bakanta me rai da amma ubangijin ya amshe shi mu muna shauƙin mu haɗu da shi ka gani ai ba a wai ban alkanci aljanna tana shauƙin ta haɗu da mu insha Allah kuma tana shauƙin ta haɗu da mu insha Allah Allah kara mana imani da ikhlasi النبي ما لك تشاو عن علي قال استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قال عمار قال مرحبا بالطيب المطيب wannan hadisin shi ma Imam Tirmidhi ya hutar da shi haka Al-Hakim ya hutar da shi a cikin Mustadrak din shi hadisi ne wanda yake ingantacce kamar yanda Imam Zahabi ya bayyana yace hadisi ne wanda yake ingantacce daga Ali ibn Abi Talib yake cewa wata rana Ammar ya zo ya nemi izini gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya shigo gunci fa kala sai yake cewa man hada wane ne kuma shari'a ta tabbatar mana duk lokacin da zaka zo wuri to ka nemi izinki kamar yanda manzo Allah ya ware mana lokuta ko shari'a ta ware mana lokuta guda uku a cikin suratul nur tace mana wannan shine lokuta wanda ya dace wanda bai dace ba mu tafi gidajen mun da ba gidajen mu ba salatu auratin lakum min qabli salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salati al-isha salatu auratin lakum laysa alaykum wa la alayhim junahun ba'dahum qawwafun alaykum ba'dukum ala ba'd lokacin da Ammar yazo ya sani shari'a ta ba da lamarin duk lokacin da zaka shigo gunda ba naka ba ka nemi izini ne yazo ya nemi izini gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Umar eh daga cikin Abdullah ibn Mas'ud ne ya taho ya kwankwara mai gida hasso uku bi aba amsa yau ba a ce mata hima ba a ce mai shigo ba sai ya juya baya ta hiye shi Umar ya huto aka ce yace wane ne aka ce Abdullah ibn Mas'ud ne yace yo ya akai da ya nemi izini yake tsayawa a bashi izini ya shigo a nemo shi aka nemo shi yace ni haka manzo Allah ya karantar da mu kana da damar ka nemi izini guda uku ba a baka izini ba ka koma ka juya baya yace to wallahi ga kawo mun shaida in dai daga bakin manzo Allah ka ji waye shaidar ka ya tattaro shaidu aka ce tabbas haka ne yace to kaga ni mu musabbu wannan sunnan ba kasuwa ta janye lokacin yake cewa lokacin da ya shigo manzo Allah lokacin da ya nemi izini manzo Allah yake cewa man hada wane ne wannan yake cewa Ammar yace Ammar ne yace marhaban bi tayyibi almutayyiba yace maraba da mutum wanda rai take so ta hadu da shi wanda kuma yake at-tayyib shine duk wani abu wanda yake daddada kana iya cewa maraba da daddada mai daddadarwa wannan wata kalma ce wanda malaman hadisi sun tattauna akan ta idan ka dauka bangaren lugha in aka ce maka at-tayyib shine duk abin da rai take so ta gani ko ta dandana ko ta ci wanda zai waranta mata rai ya dada mata rai shi sanya maraba da wanda in mun ganshi wani mutum ne mai waranta mana rai wanda kuma in ya hadu da mu yana waranta ran shi kuma take yin wari ko kuma maraba da mai dadada mana rai kuma wanda ran shi yake daduwa idan ya hadu da mu duka kowace fassara ka bada ta yi kasancewa manzo Allah ya ce maka maraba ai shi ma wani abu ne wanda na azo a gani na uku ma da yake cewa Al-Amr ibn Shurahbil qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ammarun mulya imanan ila musham ila mushashi daga Amr ibn Shurahbil shi ma hadisi ne wanda Imam An-Nisa'i ya hutar da shi kuma Ash-Shaykh Al-Adawi ya inganta hadisin yake cewa manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ammarun mulya imanan ila mushami ila mushashi yace amma imanin shi ya cika har cikin zuciyar shi al-mushashi shi ne rai da kan ce maka mushashu fulanin ta ginan ran mutum har cikin ran shi imani ne wanda yake cikakke wannan lokacin da aka lazumta mai aka tilasta shi akan ya furta kalmar kawurji manzo Allah ya tambaye shi yaya ka samu zuciyarka a wannan lokacin yace wallahi zuciyata cike take da imani ubangiji ya sabkar da aya cikin suratul nahl illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman na hudu yake cewa ana Khalid bin Walid qala kana baini wa bain Ammar kalam fa aqlastu lahu fa shakani ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallama fa qala man aada ammaran aadahu Allah wa man abghada ammaran abghadahu Allah Khalid bin al-Walid sayfullah al-maslul wanda manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama yayi inkiya da takobin Allah zararre yake cewa tsakankani na da ni da Ammar da kai wata husuma ko wani zance ya shiga tsakankanin mu wanda bamu jima juna ba fa aglastu lahu sai na kaurara maganganu akan shi kasancewa kun san wane ne Khalid
jarumi duk lokacin da ya shiga cikin wata mas'ala to gadangadan yake kawo mas'alar da gaske yake shigar ta yake cewa na kaurara maganganu akan Khalid Khalid yana da balshan bauta shi kuma abu ne wanda dandanan idan aka soki mutun da shi zaka ga duk da kasancewar musulunci ya shigo zaka ga mutun ran shi tana kyamutuwa akan haka yace to wannan maganganu da na kaurara da na bibi hadisin wannan sharhin hadisin da kwai a cikin wannan hashiya ta Muslim Imam Ahmad bis kawo ba cikakken bayani ba inda ban samu ba damar diba ba Imam Tirmidhi ba tunda shi ya kawo shi ma hadisin ruba ma da kwai a cikin Tuhfatul Ahwazi da kwai bayani akan me ya shiga tsankanin wannan wankayin Khalid bin Walid da shi da Ammar bin Yasir insha Allah in ban manta ba sati mai zawa zan sake diba hadisi a cikin Tuhfatul Ahwazi magani menene ya shiga tsankanin nasu yake cewa fashakani ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kai kuka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na abinda nayi me na maganganun da na furta akan shi fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man ada ammaran adahu Allah duk wanda ya rikici da ammar to Allah ya rikici tare da shi wa man abgada ammaran duk wanda ya kyamace ammar abgadahu Allah shi ma Allah ya kyamace shi النبي يريكي تيوى عن بلال بن يحيى أن حذيفة أتي فقيل له قتل عثمان فمات عمرنا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو اليقظان على الفطرة ثلاث مرات لن يدعها حتى يموت أو يلبسه الحرم دقى بلال بن يحيى يكي تيوى أنزو وحذيفة بن اليمان يرضى الله اشتبت أقريش أكتيمي قتل عثمان تبس Khawarijawa sun kashe Uthman bin Affan a shekara ta 35 lokacin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tafi aikin hajji a watan Zulhijja yake cewa to yanzu kuma ku ne manyan sahabbai a cikin garin Madina dan me kake umurtan mu aiwatar fa qala sai yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu naji manzo Allah bin tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi yana cewa abul yaqazan ala alfitra yace lalle amma abul yaqazan ammar bin yasir yarda Allah shi tabbata a gare shi yana kan alfitra yana kan wannan addinin namu na musulunci yadda ubangiji ya sabkar da shi har so uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana meme ta haka yake cewa lan yada'aha hatta yamuta aw yalbisahu alharam ammar ba zai taɓa barin fitra ba har sai ya mutu kuma ko kuma ya kasance tsuha ya lullubi da shi alharam shine tsuhon da mutun zai kai yayi takwam ba abin da yake iya aiwatarwa kanshi malai ya ci gaba da mana bayani yake cewa tahammuluhu al'adha fi sabilillahi ta'ala jimriwa kalkashin cutarwa da aka yi wa amma yarda Allah shi tabbata a gare shi ba dan komi ba dan Allah da manzon shi dauka wannan addinin namu na musulunci عن عمرو بن ميمون قال عذب المشركون عمار بالنار فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به فيمر يده على رأسه ويقول يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت على إبراهيم تقتلك الفئة الباغية daga Amr bin Maimun yake cewa tabbas mushrikai sun azabtar da Ammar bin Yasir da wuta fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya murru bihi lokacin da ake azabtar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hucewa kan Ammar yana hucewa yana ganin abin da ake yi wa Ammar bin Yasir fa ya murru yadahu ala ra'sihi sai ya hutar da ko ya bi da hannun shi akan kanshi kenan ya shafa a hannun shi akan kanshi ko ya shafa hannayen shi akan kan Ammar yarda Allah shi tabbata a gare shi sai ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala Ammar ya ke wuta ki kasance sanyi ne sanyi ba mai cutarwa ba da aminci game da Ammar kama kunti ala Ibrahim kamar yanda ki kasance game da annabinmu annabi Ibrahim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa taqatuluka alfi'atu albaghiya bangare na azzalumai su za su kashe kai amma
wannan tun lokacin ana maka manzo Allah ya labarta mi wa'inda za su mai kisa kisan jinna wannan kuma yana ɗaya daga cikin dalailun nubuwa wasu abubuwa wanda suke na gaibu ubangiji ya labarta wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama wannan shi yake nuna mana da zaran an labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abubuwan to sun huta daga cikin da'ira ta gaibu illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada rashada ya'lamu an qad 'abda risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulli shay'in 'adada sai dai abinda manzan ubangiji ya ga dama ya bayyana wa manzan shi to wannan fa ya huta daga da'ira ta gaibu kuma wannan hadisi idan muka koma zamu gani yana karantar da mu a harkon da'awan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ganin ana cutar da sahabban shi amma dai ba abin da zai iyawa ba wani katabusu da za a iya aiwatarwa kasancewar al'amari ne ya zo yanda ya zo kuma tilas arke shi a yanda yake shi ma kan shi bai sha ba shi ma kan shi an azabtar da shi yake cewa na abi ubaida bin muhammad bin ammar bin yasir qala akhadha al-mushrikuna ammar falam yatrukuhu hatta nala min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa dhakara alihatahum bi khairin daga jika na ammar bin yasir ubaida bin muhammad bin ammar bin yasir yake cewa akhadha al-mushrikuna ammar mushrikai sun dau ammar bin yasir falam yatrukuhu hatta nala min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama basabar ammar ba suna azabtar da shi har sai da ya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya furta wa'ansu kalmomi wanda basu dace ba a furta ba ga manzo Allah ko ga wannan addinin ba yace wa zakara alihatahum bi khair ammar ya ambaci abun bautar wannan mushrikan da alkhairi falamma ata annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya musu abin da suke so suka sake shi a tunaninsu ya bar addinin Muhammad ya koma addinin su sai Ammar ya gangaro gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qala da yazo yake cewa ma wara'aka ce me yake tahi da kai ya kai Ammar bin Yasir qala Ammar yake cewa sharrun ya rasulullah yace ai sharri ne yake tattare da ni ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kasancewa kalmomin da ya furta wanda yana da yakinin wannan kalmomin sun mutar da shi daga addinin musulunci kuma haka a cikin mazhabi na ahlus sunna wal jamaa da kai kalmomin da bawa daga ya furta su to tabbas ya riga ya huta daga wannan addini na musulunci yake cewa wallahi ma taraktu hatta niltu minka ma turiktu yake cewa wallahi ya ma'aikin Allah wa'innan mutanen mushrikai basu barni ba har sai da suka cin mini na furta wa'ansu kalmomi akan ka wa zakartu alihatahum bi khairin kuma na ambaci abubuwan bautarsu da alkhairi qala manzo Allah yake cewa kaifa tajidu qalbaka yaya ka samu zuciyarka lokacin da kake furta wannan kalmomi gani kuma kai yabu abun bautarsu qala ammar yake cewa mutma'innun bil iman wallahi ya ma'aikin Allah zuciyata cike take da imani qala manzo Allah yake cewa fa in adu fa'ut idan suka koma cutar da kai suka ce yi kafirta kalma ta kafirci yace ka koma ka furta kalma ta kafirci madama zuciyarka tana cike da imani wa an qatada da qatada yake cewa illa man ukriha wannan ayar da ta sauka illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun walakin man sharaha bil kufri sadaran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun ha wa lahum azabun alimun kada tsammani a Qatada yake cewa wannan ayar ta sabka ne ga shi Ammar bin Yasir a cikin suratul Nahl ubangiji ya bayyana mana ta tabbas wanda aka tilasta shi ya furta kalmar kafirci amma din zuciyar shi suke take da imani yake cewa to wannan wa babu wani abu a kan shi yake cewa to wannan ayat illa man ukriha sai wanda aka tilasta shi yake cewa to a wannan halin halaka ne ya furta kalmar kafirci yake cewa wa marra nabi sallallahu alaihi wasallama bi ahli amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huce ga iyallan amma
وهم يعذبون انا عذبت الدسو فقال لهم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي تي مسو ابشروا على امال فان موعدكم وان موعدكم الجنه يجي البشرونكم ياكو يلن غدا امال تبس alƙawarin da ubangiji tabbas haduwa da ku tare da ni shine gidan aljanna ko kuma tabbas alƙawarin aljanna ya tabbatu a gare ku ubangijin ku zai sanya ku gidan aljanna fiqhuhu wannan bawa Allah sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarda Allah shi tabbata a gare shi yana da fahimta a cikin wannan addinin namu na musulunci shine ake kira alfiqh shine fahimta a cikin wannan addinin da musulunci daga Tariq bin Shihab yake cewa inna ahlal basra ghadaw nahawand mutanen garin basara sun shirya runduna kalkashin jagora na mummunai akan su yaki nahawand yaki ne wanda aka yi da daula ta farisa can baya mun yi bayani akan yakin da yawa kare tsankanin daula ta musulunci da wanda suka jagoranci yakin yake cewa fa amaddahum ahlul kufa mutanen garin Kufa sai suka kai musu dadi suka ƙara suka shirya runduna suka tai su kai madadi ko dauki ga wannan runduna ta garin Basra wa alaihim Ammar a cikin runduna ta garin Kufa da kai Ammar bin Yasir fa zafaru da suka tai wannan ma'arakatin Hawan suka samu nasara a cikin wannan yakin fa arada ahlul Basra alla yuqsimu li ahlil Kufati shay'an sai mutanen garin Basra suka ce a ai tunda yaki dai namu ne wa'annan ɗan uwa na garin Kufa zawwa ne suka yi suka tallafa mana suka kama mana da haka mu raba ganima tsakankanin mu kada mu ba su fa qala rajulun tamimiyun wani mutum daga kabilar Bani Tamim sai yake cewa ayyuhal ashda ya kai wannan mutumin mai yankakken hanci al ashda shine mutumin da yake da yankakken hanci yake cewa turidu an tusharikana fi ganaimina kana so ne ka yi musharaka tare da mu wurin ganima wanda muka samu a wannan yakin alhali su ma ba sun tafi sun yi sun taimaka an yi yakin nan tare da su a lokacin nan Ammar sai yace khairun azanni khairu uzni uzni sababtu yake cewa mafi alkhairin abinda kunnuwa na ta ji mini ne daga zagin da aka yi mini maqtu'u al-ashda maqtu'u al-anf yake cewa fa innaha usibat ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yake cewa to albisharinka ya kai wannan mutumin na Bani Tamim wannan hantin nawa an yanke ta ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wurin daukaka wannan addinin da musulunci da haka a shari'inka qala Ammar bin Yasir yake cewa afwan shi Tariq bin Shihab yake cewa fakatawa fi dhalika ila Umar Ammar bin Yasir sai rubuta wa Umar bin Al-Khattab lokacin yana khalifa na mummunai yake cewa ga abin da yake kana mutanen garin Basra suna nima su hana mu da muke garin Kufa muka kai musu dadi muka kai musu dauki aka yakin nan tare da su suna nima su hana mu ganima dan haka umarninka muke jira fakatawa Umar sai rubuta inna al-ghanimata liman shahida al-waqa'a lalle ganima za a baiwa duk wanda ya huta wannan yakin ba ni za a ce a kuku ne masu yaki ku taimakawa zai kowa za a hudda a bashi ganima haka ubangiji haka ya tsara wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa liyatama wa lmasakin in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'a jihaduhu yakin shi da irin gudunmuwa da ya bada a fagen yaki wurin daukaka wannan addinin namu na musulunci an ibn umar daga abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ra'aitu ammaran yawmal yamamati ala sahrati yace naga ammar ranar da aka yi yakin yamama shine yaki wanda aka yi na wa'inda suka yi ridda da wanda suka yi tutiye su annabawa ne ma'arakatu yamam an yi ta ne kalkashin jagorancin Khalid bin Walid da Shurahbila shi kuma wancan bangaren abukan adawa kalkashin jagorancin Musailama bin Kazzab makaryacin da ya yi itti'a'in nubuwa ya yi wa ƴan uwan shi biri da bula lokacin da suka zo su meka kansu gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunta dukkan kabilar su sai ya ce musu a'a abinda nake so ku yi gaba ku tayi ku yi musulunta a gumban za Allah sallallahu alaihi wasallam ni zan biyo dare in zo magana da shi saboda akwai wata ajiyayya tsankanin mu lokacin da yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai zance da ya koma wurin mutanen shi sai yake cewa ai manzo Allah ya mai alƙawari bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine annabin kabilar Bani Tamim ya koma ya zauna kuma wannan labarin ya fara yaduwa akan ga abinda Musailama yake iddiai a lokacin da wannan dan abin fa a maida hankali kan shi ba bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara dangin shi da wanda suke in kauyuka yace musu to wa dan mu alƙawari fa suka yi da manzo Allah bayan shi shine annabi ya fara iddiai Jibril in da yake kawo manzo Allah wahayi tunda ya mutu shi yake zawa ya kawo wahayi ya kirkiri surorin shi da abubuwa dai wanda zai yi wannan wa'ansu daga cikin masu hankali daga cikin kabilolin Larabawa a wannan lokacin da Bani Tamim suke cewa wallahi mun sani makaryaci ne yace amma dai dan dangi ne baya yiwuwa mu bar dangin mu dan uwan mu Yahuto yace yana iddiain nubuwa yanda su ma Larabawan suka tattaru suka yarda suka taimaka wa manzo Allah azaruhu wa nasaruhu to mu ma sanu aziruhu wa nasaruhu sun san da ƙarya ce amma dai kurum saboda dangi ne yakin dangi ne su kuma da amma a jahiliya Larabawa suna da wata matsala unsur akhaka zaliman aw mazluman dan uwanka an zalunce shi ko shi yake zaluncin to wajibi ne ka kawo mai dauki ka taimake shi sai da addinin musulunci yazo ya karye wannan labar dan uwanka in dai shi ne aka zalunta in dai yana da gaskiya ka taimake shi in kuma baya da gaskiya to kai kokari ka taimaki wanda yake da gaskiya ka kwatin mai haƙƙin shi koda ba dan uwanka bane ba wannan shine tsari na musulunci lokacin da aka yi wannan ma'arakatul yamama Abdullahi bin Umar yake cewa naga Ammar bin Yasir a cikin wani dutse wa kad ashrafa yasihu ya gabato yana ihu yake cewa wannan kururuwa da yake yi da ihun ne yake yi abin da yake faɗa yake cewa ya ma'asharul muslimin ya ku taron musulmai ai mun sani abin da ya wakana mun yi bayani akan ma'arakatul yamama daga farkon ta har ƙarshen ta abin da ya wakana a can baya lokacin Abubakar da ya fara harbul murtaddina yake cewa abin da ya kai wa'annan wa'inda suke yakan musulmai wa'inda suka yi ridda sun zo sun shiga wata ganuwa wata garka wadda take da alhisan take da katangu suka shiga suka liƙe kansu wurin su 13,000 ne suka liƙe kawunan su a lokacin nan miye wakana ana ta shawara ya za a yi a can musu duk wanda zai dira to ba lalle ba ne bai sha ba yi bayani sahabin da ya dau azama yace ku bar ni aka tilla shi aka yi mujaujawa da shi aka tilla shi sai gashi nan kankace menene ya bude wa musulmai kofa wannan yakin abin da ya yi da ya kai muntaha shine Ammar bin Yasir ya hawo kan dutse ya gabato mutane ya gabato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mukhdarmai da tabi'ai yake ce musu ya ma'sharal muslimin ya ku taron musulmai amin aljannati tafirrun shin wai gidan aljannan ne kuke tserewa ba ku san shiga ya san alƙawarin da ubangiji yayi duk wanda innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injila wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih yake cewa lalle Allah ya yi kasuwanci ya yi saye da sayarwa tsakankaninku ku bai wa Allah dukiyarku ku bai wa Allah rayukanku Allah ya ba ku gidan aljanna duk wanda ya cika wannan alƙawarin ya ba wa Allah dukiyar shi ya ba wa Allah ran shi to yayi albishir da wannan kasuwar tabbas za ya samu gidan aljanna a wannan halin Ammar yake ce musu wai gidan aljanna ne kuke tserewa ba ku san shiga gidan aljanna a lokacin da yake cewa ana Ammar bin Yasir duk wanda daga cikin sahabbai wanda ya san tarihin ya aka yi addinin nan yazo har yanzu ya san waye Ammar yana da daraja yana da matsayi a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa halumu ilayya ku zo zuwa gare ni wa ana anzuru ila uznihi qad qati'at yake cewa ina kallon Ammar bin Yasir an cire mai kunni a wannan yakin dan ma tayi ayya bayyana yace a lokacin manzo Allah aka tare mai hanci kuma gashi nan a ma'arakatul yamama an cire waye kunne amma dai bai saddaka ba bai ce ba a bari mu ta yi mu yi jiya a aljannar dai ake nema a wannan lokacin bai ke ba a ce in rai dubu gare shi ya huta ya tafi zuwa ga ubangiji je ila rabbiki radiyatan mardiya wannan shine gurin su kuma shine gurin mu Allah da tar da mu yake cewa fahiyatu zabzibu wa huwa yuqatiru ashadd alqital gatanan tana rawa bata cire ba bata bar ba ilwata ba bata bar naman cikin amma dai gatanan tana rawa tana kadawa yace amma dai wannan bai ce ne komi ba kurmi ya tahi daga takobi yake yana yaki mafi munin yaki ba don komi ba na dawo kalmar la ilaha illallah a yaki le fitina wa'inda suka yi ridda da wa'inda suka ibada sakka wannan sune sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala ya ci gaba da cewa ammarun yuqatilu al-insu wal-jin wai ba wai a mutum ba amma har ya tsaya ba kai hatta da aljannai wanda suke nema su kawo cikas ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai dai yake su la yakhafuna lawmata la'i ba sa jin wani sukan mai suka ko zargin mai zargi su dai abin da yake gaban su wanda za su aiwatar ubangijin su yarda shine suke aiwatarwa sai ya a kullum wallahi nake tausayin kawunan mas'ala ta addini tana takaituwa ne kan in kai kai in ba kai ba ka barwa masu shi kuma cikin ma'ida ubangiji yake cewa man yartadda minkum an dinihi sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatan 'ala al-mushrikeen 'izzatan 'ala adhillatan 'ala al-mu'minina 'izzatan 'ala al-kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im ku wanda kai imani da Allah ku tabbatar fa duk wanda yace wai ya juya baya ba zai wannan addinin ba ba zai taimaka wa wannan addinin ba ba zai ba wannan addinin gudunmuwa ba to kan shi yawa bai zalunci kowa ba bai cuci kowa ba in ba kan shi ba yake cewa ya tabbatar Allah zai kawo wa'ansu mutane wanda za su kasance daukaka ne game da musulmai za su ringa sadda fukafukan su game da mummunai ya kasance duk ƙarhin su duk barazanar su duk irin yanda suke jijji da kai idan suka haɗu da dan uwa mummuni to za su sadda kuma za su nuna jarumtar su gaban abokan adawa wanda yake so ya nuna mana su daga wannan addinin namu na musulunci su tozartar da shirka da mushrikai wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron mu ko ba sa tsoron tsoron wanda zai musu barazana a wurin daukaka wannan addinin na musulunci ko kuma wurin taimakawa wannan addinin na musulunci kuma haka ba sa jin tsoron sukan mai suka kurum abin da yake gaban su shi za su aiwatar in ka ce ba ka yi ba to tabbas ka tabbatar da kai wanda irin ka kai wanda yahi ka imani wanda yahi ka ba da gudunmuwa a cikin wannan addinin shi Allah zai kawo ya ajiye ba wannan addinin gudunmuwa kai kuma da kace ba kayan ba he dai ka gani ana yi kuma wakawa asara kanka kawa asara sanya wa'annan mutanen sun bare gudunmuwa iya gudunmuwa ba don komi ba saboda wannan addinin ne tabbatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su gani sun bashi gudunmuwa 100% ba albarkacin su wannan addinin ya kawo har yanzu gashi nan kuma duk lokacin da za a ambace su to zaka ga ana musu san albarka ana musu yarda Allah shi tabbata a gare su nan mala ya kawo mana wata kissa da tawakkala daga shi Ammar yarda Allah shi tabbata a gare shi Ammar yake cewa qataltu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama aljinna wal ins na yi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yaki jinsi na mutane na yaki jinsi na aljannai jinsi na mutane an yi gazo an yi Badar tare da su an yi Uhud tare da shi an yi Hunayn tare da shi an yi Fathu Makkah tare da shi an yi duk wata gazuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa kafa amma har an yi tare da shi yace kuma wata rana kwatsam sai ga bayan da mu da aljanni yace fada ya hada mu ko muka yi na'am yake cewa abin da yawa kana shi wanda amma yake bashi labarin yace kaifa yaya akai kaga aljani har kai yaki da shi yake cewa abinda labarin yanda yake shine kunna ma'annabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa nazalna manzilan muka sauka a wani masauki yace fa akhadtu qirbati wa dhalbi li astaqiya yace sai na dauki
salatul isha al'an Allah
yake cewa sai na dauki gugata da suna alqirba shine guga wanda ake yin ta tawata afwan guga ko guga ba guga ba salka salka yace sai na dauki salkata da wani dan makayi na yace li astaqiya dan in ta yin dauko ruwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah mai tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa amma innahu sayatika anil ma'i atin yamna'uka minhu yace ya kai amma yace wallahi da kai wani mai zawwa wanda zai zo maka a wurin da zaka dauki ruwan nan ba dan komai ba dan ya hana ka daukar ruwan nan ce abinda manzo Allah ya faɗi mu ce mun kuma yo wani mutum me wani dare ne shi ma ke bai gani ba wani mutum ne zai zo ya hada ni daukar ruwa yace na buji gaba na tahi daukar ruwa yace falamma kuntu ala ra'sil bi'r yace lokacin da nazo kan rijiyar idh bi rajulin aswadin ka'annahu mursu yake cewa sai ga wani mutum baki kato yace kai ka ce irin wannan gimshiki ne irin katina katinan gimshikin nan yace faqala sai yake cewa wallahi la taskal yawma minha wannan mutum ba mai magana ba sai yace mini wallahi tallahi ba za ka shabu wannan ba za ka dauki wannan ruwan ba wannan ruwan na rijiya wallahi ba za ka dauke shi ba yace fa akhadhani wa akhastu yace sai ya dauke ni ni ma na dauke shi yace fasara'atuhu yace muka yi kokowa dan jibka shi da ƙasa summa akhastu hajaran yace sannan na dauki wani dutse yace fakasartu wajhahu wa anfahu na wasami kan shi da hancin shi yace summa mala'atu tirbati sai sha'a mun lahiya bayan na mai wannan ta'addancin ya tsere yace sai kuma sai na dauki wannan sarkattawa wa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kenan zo manzo Allah kenan bayan ya cika ruwan shi sai ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala manzo Allah sai yake cewa hal ataka ala alma'i ahadu yace shin da kai wani wanda ya zo maka a bakin ruwa inda ka tahi a bakin rijiyar nan inda ka tahi daukar ruwa qultu na'am nace kwarai ku ya ma'aikin Allah fa qasastu alaihi alqissa sai na bashi labarin nace zawai yace mun wallahi baka dauki ruwan nan ba ya kama ni da kokowa ni ma na kama shi ya daga shi na samu dutsi na wasa mai kai na wasa mai hanci fa qala sai manzo Allah yake cewa atadri man huwa ka san wane ne ya kai amma kama wannan ta'addancin qultu la sai nace a sai manzo Allah yace zaka shaytani wannan ai shi ne shaytani ce shaytani ne uka zo kai gogar maya da shi kuma ba komai ba ake bukata ba yarda da imani da sanin lalle ma asabaka lam yakul li yakhdiyak duk abin da ya same ka da amma bai kai ba bai kasance ba ubangiji bai rubuta ba da zai kuskure maka ba haka duk abin da kuma ya same ka ubangiji bai rubuta wannan abin da zai kuskure maka ba sai malai ya ci gaba da cewa istishhaduhu samu mutuwa ta shahada da wannan bawan Allah da ya can baya ai manzo Allah ya ce mana ai bangare ne na azzalimai su za su yi sanadiyar mutuwarka wannan hutun shekara ta harko da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama malik ya ce wa ishtaraka ammar radiyallahu anhu fi siffin akwai ma'arakatu siffin da ma'arakatul jamal wanda tawakkara tsankanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bangarori guda biyu bangaren Ali ibn Abi Talib da bangaren Muawiya da waɗanda manya-manyan sahabbai wanda suke goyen bayan su kamar su Aisha su Talha da sauran sahabbai daga cikin manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to Ali ibn Abi Talib shi ma ya bada gudunmuwa a wannan yakin da aka yi ma'arakatu siffin wa kana yuqatilu ma Ali radiyallahu anhu ya kasance Ammar yana yaki bangaren Ali ibn Abi Talib ina tunanin mun sha bayani akan abin da yake kana tsankanin Ali ibn Abi Talib da shi da Muawiya ibn Abi Sufyan mas'ala ce ta ijtihadi kuma kalkashin wannan mas'alar baragurubi a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗan Shi'a suke fakewa sai su karanta maka banza-banza abinda bai wakana ba abinda ba haka ba sai ka ji kurum ka dashi kana tsanan Ali ko kuma ka tashi kana tsanan Muawiya shi kuma duk wanda ya kyamace ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba shi ne yake kyamata ba manzon Allah yake kyamata duk wanda ya so su manzon Allah ya ce fa bi hubbi ahabbahum da dalilin soyayya ta ya so wa'annan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ba dan manzon Allah ba ka san wane ne ma Umar ka san wane ne Abubakar dalilin manzon Allah suka samu wannan daraja dalilin manzon Allah ya kai har yanzu ana kiran su ana ce musu radiyallahu anhum kuma dalilin shi muke san su duk wanda ko ya kyamace su dan baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin haka yake kyamatar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mas'ala ce ta ijtihadi wa ansu gungu alfi'atu dalla alfi'atu albaghiya azzalima wanda suka ware suka ce manza suka ce ai Usman ya koma azzalimi ya kasance khawariji su suna da aqida na su musulmutar da mutum ko kuma su kafurtar da mutum a ce yanda suke faɗa cewa suka yi ai Usman a harkon zamani musulmi ne amma dai karshen rayuwar shi kaguri ne tantagarya ayya zubillah sun kawo wa'ansu da lallan su sun ce yayi kaza yayi kaza yayi hukunci ba tare da hukuncin Allah ba ya sanya ɗan uwan shi haka ake yi kurum ƴan uwa su ne suke mulki a wannan lokaci shi kuma Usman bai saba wani ba umba wanda ya ga cancantar shi ba kuma har ga Allah Usman bai dauko ƴan uwan shi bai ba su mulki ba kurum kashin kaji ne aka goga dan a samu dalili na kai zuwa ga Usman a halaka shi sai da suka bari kuma duka da'awar alƙashin wani bayahudi ne ta fara shine ya rikida ya sha ya sa rigar musulunci ya zo ya ce musu a ai ga yanda ya kamata ayi kaza a hawo Usman saboda ya baude sai da manyan sahabban manzon Allah runduna ta huta ta tafi yakin ai take aikin hajji a lokacin nan ba kowa a garin Madina an ba su Huzaifa ba su ne manyan sai su Al-Hasan da Husayn sai wa'ansu daga cikin karanan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma ba sa da hurumin su ƙetara abinda Usman yarda Allah ya tabbata a garin shi ya umarce su sun zo wa'annan khawarijawan sun yi kamfaman a wajen Madina karshe dai suka gani bai kamata ba su bar waɗanda suka yi aikin hajji ba su dawo ba su aiwatar da abin da suke so ba suka zo suka kewaye gidan Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi na halin yawa kana sa Ali sa Al-Hasan ya ga Ali ibn Abi Talib jikoki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce Usman muna neman ka ba mu dama mu huto da makamman mu yaki wannan mutanen yace a wurin mu ba ma bukata azab da jini na musulmi ku dare su muga iya gudun su suka dara gidan Usman a dai daga cikin darare suka yanka Usman wanda yazo ya tarar da shi yana cikin azumi ba da dare bane ba da maraice ne ina sa rai shi dai da rana ne dai ba da sahiya ne ko da maraice da rana ne ba da dare bane ba suka shigo Usman yana azumi yana karanta alqur'ani suka shigo da makamman su ko kai saranda ka tube rigar da ubangijinka ya tuhatar da kai na khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma muka shirka sai musu ku tsaya ku saurara wallahi tallahi manzon Allah ya mun wasiya yace Usman in wani hali ka samu kanka kanta ka sake ka tube wannan rigar da ubangijinka ya tuhatar da kai ni kuma a yanzu dalilin kun muni barazanar rai in tube wannan rigar yace wallahi da saki yace in tambaye ku wani abu ba ni bane ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba waye zai sayi wannan rigar bi'r ruma falahul janna na lamunce mai gidan aljanna yace labari da yatin muku waye ya saye ta suka ce wallahi kai ne ka saye ta yace buku shi ba abinda manzon Allah yace man yujahhiza jaysal usra falahul janna runduna da za ta ta yi ta yi yakin Tabuka waye zai shirya ta ya ba da gudunmuwa ta kudin shi a shirya wannan runduna a ba wa masu guziri wanda za su yi guziri su bari a gida a sayi abin a makammai a sayi abin hawa ya ce wa shirya wannan runduna ga ce wallahi kai ne ya Usman ya ce to wallahi tallahi ya zano musu irin fadaloli wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi lamani lalle Usman innan dan gidan aljanna ne amma dai wannan bai ishe su ba suka ce mu ba ruwanmu da wannan ba abin da ya kawo mu aiwatar da shi suka yi mai yankan rawo lokacin da wannan kisan ya wakana Muawiya shine wali ko hakimi a garin Sha Muawiya kuma dan uwa ne na jini na Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi in gida ɗaya ne dangi ɗaya ne Muawiya yace aka zo aka yi wa Ali ibn Abi Talib mubaya'a saboda kasancewar lokacin da za a yi wa Usman mubaya'a an bujirar da Ali da Usman aka ce to waye bafi cancanta aka ce Usman ja gaba Ali ya mai mubaya'a yanzu da aka zo kenan babu wani a cikin ashabu shura wanda Umar yarda Allah shi ahlu shura wanda Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya zaba wanda yake da cancantuwa sama da Ali ibn Abi Talib aka mai mubaya'a a matsayin khalifa Muawiya yana can yace ni a fahimtata ya kai Ali ina ganin kamun ka zamanto khalifa kamata yayi ka tattara waɗanda suka kashe Usman tunda an san su ga gungun su can a bayan gari khawarijawa ne ka tattara su ka musu kisasi shi kuma idan kisasi aka so da za a ce dukkan garin nan za su hada a kashe mutun daya to ba hurin ba a ce a wane ne ya kashe shi dukkan garin za a hallaka dukkan su za a kashe wannan ita ce hukunci na shari'a ba wani wanda za a raga wane ya bada shawara wane yayi kaza wane yayi kaza wane kuka tura ya shiga ya kashe a koma kissar Samudawa da su da Salih afwan wannan Samudawa da su da Salih alaihi salam miye wakana ai mutun ɗaya ne ai yazo ko miye ubangiji yake ce mana a cikin suratul shams fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bizanbihim fasawaha wala yakhafu uqubaha sai suka soke wannan taguwa wanda suka yi suka da kai na harko wanda ya bugi ka hadatta ta karyi tarsila shi kuma kuddaro da yazo kurum ya ida sa mata labari shi sanya manzo Allah da ya tashi bayani yake cewa ba wa'ansu mafi shirrin mutane yace ka bu a cikin al'umma tun daga annabi Adam har zuwa ƙarshen al'umma ta kamar waɗannan mutane guda biyu yace na harbansu shine wanda ya kashe taguwa ta Salihu na biyu shine wanda alwanda zai soke ka anan jini ya ringa zuba ya bi ta gemun kai ya zuba har ƙasa haka mutu wannan sune mafi sharrin mutane a saman doran ƙasa an yi su sun riga ya sun mutu ki sanya duk wani wanda zai zo ya taɓa gaza a saman doran ƙasa bai kai waɗannan ba kar mu labari ne ƴan kwanukan shi ya wuce kuma hukunci na wurin Allah shine wannan mas'ala ta Ali ibn Abi Talib mas'ala ce wadda insha Allah sati mai zawa in muka zo hemu dora akan ta sai mu ga abin da ya wakana didda ba yana ɗaya daga cikin abin da bintika so ba in ji wani yana maimaita wannan magana ko kuma ni in ringa yinta amma dai mai babin mutun ya fahimci ina aka sa gaba saboda wa'incan bargurbi a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada su zo su ringa sakayawa su zo su hiranta maka wani labarin da ba haka ba kurum ka tashi ka tsani Muawiya shi kuma abu ne wanda bai dacewa a aqida ta ahlus sunna wal jamaa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su ajilai ne wajibi ne ga waɗanda suka zo bayan su su ringa neman musu yarda ta ubangiji walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahima ahali na ahlus sunna wal jamaa ahali da muslimin kwarai shine wanda idan aka ambaci waɗannan mutanen za su ringa cewa ubangiji ka gafarta wa wanda suka rigaye mu da imani ubangiji kada ka sanya kyashi ko hasada game da waɗannan mutane wanda suka gabace mu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ya datar da mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mana iyayen mu da kakannin mu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi muna tawassali ga wannan majalisi duk abinda rai ta kulle na daga bukatu na alkhairi Allah ya tabbatar mana Allah ya sanya aljanna ita ce makoman mu ƴan uwa da amana arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki ƴan uwa da ma'aiwa da na nesa da na kusa wanda suke kwanta a gidan likita da wanda suke kwanta a gida da wanda suke rarrahawa muna fatan Allah ya koro musu manzan sauki ya sanya duk abin da suke ji a cikin su na daga jarraba wannan ya kasance musu kafara ce a gun ubangijin su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka